أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهكا barkan mu da saduwa a wannan masallaci mai tara albarka don ci gaba da karatun mu na Humdatul Ahkam wallafawa Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala yau muna 28 ko da 9 ga watan Muharram hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina 1443 wanda yi daidai ga 6 ga watan Satumba a kalandar Bature 2021 idan ba manta ba wancan satin mun tsaya a cikin babi ko karshen babi wanda yake mana bayani akan abinda ya dace ko ladubba abinda ya dace bangaren hadaya ga wanda hadaya ta zamanto wajibi akan shi ga ma'aikacin aikin hajji yau da iko Allah zan mu tashi a sabon babi wanda zai mana bayani akan wankan mai ihrami yau shine majalisin mu na 53 a cikin wannan karatun mala yake cewa babul ghusli lil muhrim babi wanda yake bayani akan wanka ga wanda ya dau ihrami mutum ne ya zo ya yi wankan shi ya zo miƙati ya dauki ihrami sai ya shigo garin Makka a wannan yanayin da yake shin ya dace ya yi wanka ko bai dace ba malam zai mana bayani zai kawo mana hujja akan ya dace ko kuma bai dace ba ga hadisin Abdullah ibn Hunayna malam yake cewa ana Abdullah ibn Hunayn an Abdullah ibn anna Abdullah ibn Abbas wal Miswara bin Makhrama ikhtalafa bil abawai فقال ابن عباس يغسل المحرم رأسه وقال المسور لا يغسل المحرم رأسه قال فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصار فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستتر بثوب فسلمت عليه فقال من هذا فقلت أنا عبد الله بن حنين أرسلني إليك ابن عباس يسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطعطاه حتى بدا لي رأسه ثم قال لإنسان يصب عليه الماء أصبب فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيده فأقبل بهما وأدبر ثم قال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل وفي رواية فقال المسور لابن عباس لا أماريك بعدها أبدا وأنا حديث shine hadisi na 234 hadisi ne wanda Imam al-Bukhari ya hutar da shi a cikin ingantaccen littafin shi a cikin Kitabul Hajj babu jazaa'us sayyidi wa nahwihi wa qawluhu wa la taqtulus sayyida wa antum hurum babul iqtisal lil muhrim babi wanda yake mana bayani a tafsirin wannan ayar kada ku kashe abun warauta a lokacin da kuke da ihrami ko ka dauki niyyar aikin hajji babi mai zaman kanshi wanda yake mana bayani akan wanka game da mai ihrami idan muka koma juz'i na uku shahi na 16 hadisi mai lamba ta 1840 zamu samu hadisin haka shi ma Imam Muslim ya hutar da shi a cikin ingantaccen littafin shi Kitabul Hajj babu jawazi ghuslil muhrim badnahu wa ra'sahu babu wanda yake mana bayani akan halaccin wankan mai ihrami ya wanke jikin shi ko kuma ya wanke kanshi juz'i na hudu shahi na 23 hadisi bi lamba ta 1205 hadisi ne wanda aka samu shi daga Abdullahi bin Hunain bin al-Qurashi al-Hashimi maulahum al-Madani yana cikin tabaka ta uku na masu rawaito hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama haka Ibn Hibban ya ambace shi a cikin ingantaccen littafin shi ko kuma littafin shi wanda yake mai suna da As-Siqat idan muka koma juz'i na 8 shahi na 5 zan mu samu cikakken bayani na Abdullahi bin Hunain ya mutu a harkon shekara ta harkon khalifancin Yazid bin Muawiya a shekarar da Yazid bin Muawiya ya kama khalifanci a wannan shekara Allah a wannan shekara Allah yi wa Abdullahi bin Hunain rasuwa tabi'i ne yake cewa anna Abdullahi bin Abbas lalle Abdullahi bin Abbas wal Miswar bin Makhraba da shi dan uwan shi Miswar bin Makhraba da yake dukkan su sa'annin juna ne yake cewa ikhtalafa bil abawabi bil abawai sun yi sabani a wani gari wanda ake ce mai al abawa garin wanda a cikin tarihi a cikin sira ake ba mu labari mahaifiyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta mutu a wannan garin ko haka ake ba da labari duk da bamma da gaskiyar ingancin sira amma dai abinda ake zanarwa a cikin sira lalle mahaifiyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta musu mahaifin shi ce kuma ahin shi mahaifin shi ne kuma ahin shi to ala ai shi dai abawa wani gari ne wanda yake tsankanin Makka da Madina a tsakiya yake tsankanin Makka da Madina yake da kai bangaren gusum da kai wani gari wanda ake ce mai Mistura tsankanin shi da abawa da Mistura tsankanin su kilo 13 tsankanin shi kuma garin har yanzu da sunan al-abawa da sunan abawa ake kiran shi wannan a wannan wurin anan shi Abdullahi bin Abbas da shi da Miswar bin Makhrama anan suka samu sabani akan mas'alar shin me ihrami zai iya wanke kanshi ko ba ya iya wanke kanshi ba wannan dalilin abin da ya kawo sabani tsakanin su kowa yana ganin ya dauka daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sun tashi tare kuma sa'annin juna ne mafi yawa idan aka samu mas'ala tsakanin wane da wane yana ganin wane bai huce shi ba zaka gani kullu ana samun sabani amma dai za su kai mas'alan zuwa ga wanda ya yi su latijantaka ya yi su ilimi shi ya kashe musu wutar mas'alan wutar sabanin da suka samu yake cewa fa qala ibnu abbas abdullahi bin abbas yake cewa yaksilu al-muhrim ra'sa mai ihrami wanda ya dau niyyar aikin hanshi bayan yayi wankan shi ya dauki miƙa ya dauki ihramin shi yana iya wanke kanshi mas'alar wanka ana iyawa ai amma dai shin ana iya wanke kai yana iya wanke jikin shi wannan sun yi ittifaki a yana iya zubawa dukkan jikin shi ruwa amma dai shin yana iya wanke kanshi saboda a wurin wanke kai takan yi gashi ya zuba idan gashi kuma ya zuba hakika hadaya ta zama wajibi akan mutum ya mutum ya aikata ɗaya daga cikin mahzurati al-ihram abubuwan da aka haramta aka hana mai ihrami yayi yake cewa to Abdullahi bin Abbas yake cewa lalle mai ihrami yana iya wanke kanshi wa qala li miswar kuma yake cewa la yaksilu al-muhrim ra'sa shi dai mai ihrami bai yi wa yanke kanshi haramun ne game da mai ihrami ya wanke kanshi wannan shine sabanin da suka samu tsankanin su shi kuma miswar ya illar da yake gani idan an ce ya wanke kanshi gashi yana iya zuba idan gashi ya zuba hadaya ta zama wajibi akan mutum qala shi Abdullahi bin Hunain yake cewa fa arsalani ibnu abbas ila abi ayyub al-ansar a lokacin da wannan sabanin ya tabke tsakanin su sai Abdullahi bin Abbas ya ce mini tahi ka samu Abu Ayyub al-Ansari shi ma ya huto daga gida ya huto yana mai niyyar yin aikin haji Abu Ayyub al-Ansari ɗaya ne daga cikin manyan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi ne wanda ake kiran shi da Khalid bin Zaid bin Kulayb bin Sa'laba bin Auf bin Ayyub al-Ansari al-Khazraji yana daga cikin tabaka ta farko da daga masu rawaito hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da shi aka yi bai'atul aqaba kuma lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya shigo garin Madina a gidan shi ya sauka sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zauna a cikin gidan Abu Ayyub al-Ansari tsawon wata guda kamin a gina mai gidan shi da masallacin shi Abu Ayyub al-Ansari dukkan yabubukan da manzo Allah ya yi Badar, Khandaq da makamantan su duka tare da shi akai shi kuma mun san fadalan wanda ya tahi akai ya halarci yakin Badar a wurin a cikin wannan addini kuma bayan haka da kai yakiddika wanda akai wanda yake sabani tsankanin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kaman ma'arakatu Siffin da ma'arakatu Jamal duka Abu Ayyub al-Ansari da shi akai wannan yakin kuma shi yana goyawa Ali ibn Abi Talib faya haka abuwa bayan mutuwa bayan wutar wannan tsankanin sabanin da ya abu tsankanin sahabban manzo Allah ta mutu Abu Ayyub al-Ansari ya shiga cikin tawaga ta Khalid ta Zaid bin Harisa wanda ta tahi bude Istanbul Constantinople a can Allah ya mai cikawa kalgashin jagorancin Zaid bin ya afwan kalgashin jagorancin Yazid bin Muawiya a can Constantinople Allah ya mai cikawa a shekara ta 56 idan muka koma a tabaqatul kubra juz'i na uku shahi na 449 ya zubo labarin Abu Ayyub al-Ansari haka shi ba Imam al-Bukhari a cikin Tarikhul Kabir juz'i na uku shahi na 136 yayi cikakken bayani akan wane ne Abu Ayyub al-Ansari shine Abdullah ibn Hunayn yake cewa sai Abdullah ibn Abbas ya tura shi zuwa ga Abu Ayyub al-Ansari fa wajadtuhu yaqtasilu bain al-qarnayn lokacin da na iso na zuri Abu Ayyub al-Ansari sai na same shi a bakin wata rijiya an me kwaba an taka itace guda biyu yana wanka a tsankanin su yake cewa wa huwa yastatiru bi sawbi wannan kwaba guda biyu itacen nan guda biyu da ya sanya su an shamakance su an sitirce su da tuha kaya ne muna iya cewa kamar zane ne aka tsarma aka sitirce wannan inda shi Abu Ayyub al-Ansari yake tsankanin wannan itacen guda biyu kuma haka ake so idan mutum ya kebance zai biya bukatar shi ya kasance da kai shamaki tsankanin shi da shi da mutane yake cewa to fa wajadtu yaqtasilu bain al-qarnayn sai na samu Abu Ayyub al-Ansari yana wanka a bakin wata rijiya tsankanin wata kwaba guda biyu itace guda biyu wa huwa yastatiru bi sawbin an shamakance shi ko an sitirce wannan shi Abu Ayyub al-Ansari da wata tuwa kenan an rataya mu wannan itacen guda biyu wannan tuwa kenan ta gaba baka iya ganin shi sai dai wanda yake wani ta bayan shi shi yake iya ganin shi yake cewa fa sallamtu alayhi lokacin da na tarar da shi sai na mai sallama ya same shi a ina ya same shi a shamaki yana yin wanka sai mai sallama kira wannan shi yake nuna mana idan ka tarar da mutum yana cikin wanka ko yana cikin bahaya kana iya mai sallama yake cewa fa qala da ne mai sallama sai yace man hadha wane ne wannan fa qultu sai nace ana Abdullah ibn Hunayn ni ne Abdullah ibn Hunayn arsalani ilayka ibnu abbas abdullahi bin abbas ya aiko ni zuwa gare ka yasaluka yana mai tambayarka kaifa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaghsilu ra'sahu wa huwa muhrim ya manzo allah mai tsira da aminta allah shi tabbata a gare shi yake wanke kanshi a lokacin da yake da niyya a lokacin da yake da ihrami yana ma'aikacin aikin hajji da yimi wannan tambayar tambaya ce kai tsaye ana wanke kai ko ba a wanke kai a sun sani da ana yin wanka ke kai zuwa direct abinda yake so abinda aka aiko shi akan shi shin ana wanke kai ko ba a wanke kai kiran bai tambaye shi ba akan shin ana yin wanka in ana yin wanka ana wanke kai kurum sai ya tahi ana wanke kai mai ihrami yana wanke kai ko baya wanke kai shine abinda Abdullah ibn Abbas ya turo ne tambaye ka a lokacin nan fa wada Abu Ayyub yadahu ala sawb a lokacin nan yana kalkashin wannan sitirar sai ya dora hannun shi akan tuhan da aka sitirce shi da shi aka sitirce wannan kwabo guda biyu wannan shabakin guda biyu sai ya dora hannun shi a saman wannan sitirar fa ta'ahu sai ya danna ta kasa hatta bada li ra'sahu hasse da daga kan Abu Ayyub al-Ansari kenan an kawo ice guda biyu an shamakance su an sitirce su da tuha da aka sitirce da yi wannan magana Abu Ayyub al-Ansari yana so ya karantar da shi ga abin da ake yi tunda ya same shi yana wanka
a lokacin nan sai dora hannun shi akan wannan suturar sai ya danna ta kasa da ya danna ta sai kan Abu Ayyub al-Ansari ya hutu yake cewa summa qala li insanin yasuqu alayhi alba sai ya fadi wa wani mutum wanda yake kwarara mai ruwa usbub kwarara mun ruwa fa samma ala ra'si sai kwarara mai ruwa a saman kanshi kinan ya mai kokan shi da ya mai kokan shi shi Abdullahi ibn Unayn yana gani shi wanda aka turo shi ya tambaye fatawa akan ana yi wanka mai wanka yana iya wanke kanshi ko baya iyawa da ya ga haka sai sanya a kwarara mai ruwa shi Abdullahi ibn Unayn ya gani kat lalle ana kwararawa lalle mai ihrami yana iya wanke kanshi yake cewa ya kwarara mai ruwa summa harraka ra'sahu bi yadihi sai ya motsa hannayen shi ya motsa hannayen shi a cikin kanshi fa aqbala bihima wa adbara ya kai gaba ya kai baya yayi gaba yayi baya da kanshi kira wannan shi yake nunawa lalle ana wanke kai ga mai ihrami yana iya wanke kai shi ma Abu Ayyub al-Ansari ya fito ne daga garin Makka ya fito daga garin Madina zai yi tai garin Makka diddin yayi aikin hajji to gashi nan shi kuma ya tarar da shi ya gan shi yayi summa qala sai Abu Ayyub al-Ansari yake cewa hakaza ra'aytu sallallahu alaihi wa sallam ya fa'al haka naga manzo Allah mai tsira da mutunta Allah shi tabbata a gare shi yana aikatawa kenan wannan shi yake tabbatar mana lalle mai ihrami lokacin da ya tashi wanka yana iya wanke kanshi sabanin wa'ansu wanda suke dauka suke cewa a'a ai mai ihrami bashi da hurumin danka ihrami haka zaka zamuna da daurar ka har sai ka warware ihraminka kidan mai ihrami yana iya wanka in ya ga dama ma irin zahin da ake yana iya wanka su ɗaya su biyu su uku su goma ayi ne bashi da wata matsala ya warware ihramin shi ya wanka ya maida ihramin shi ya shigo ya dawo ya ci gaba da ayyukan shi yake cewa wa fi riwayatin na daga wata riwaya Imam Muslim yake cewa fa qala al-miswar li ibn Abbas miswar yake cewa Abdullah ibn Abbas la umarika ba'daha abadan har abada ba zan taba jayayya da kai ba wannan ba a kirayeta jayayya ba sai dai a kirayeta munazara jayayya shi shine ka samu mutum wanda yake mai ilimi a samu jahili yazo yana gardama akan abin da bai sani ba shi shine wannan jayayya amma dai bangaren a ce an samu sabani wane yana da ilimin da yana da tabbata haka ne wane shi ma yana da ilimin yana ganin tabbas haka ne su wanda ita ce ake kira munazara wane ya tabbatar da wane akan hujjojin shi a'a ni ina ganin kaza kamar yadda Abdullahi ibn Abbas suka yi shi da miswa gashi nan ya ja shi ma ya ja amma dai da karshe Abdullahi ibn Abbas ya tabbatar da shi akan hujjojin shi dalilin wa dalilin Abdullahi dalilin Abu Ayyub al-Ansari ya aikata kuma ya tabbatar musu lalle ya ga manzon Allah mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi ya aikata haka kenan kalkashin wannan hadisin daga cikin abubuwan da zan iya fa'idantuwa da shi shi shine halaccin wanka ga mai ihrami kuma wankan yana iyawa ya wanke kanshi kenan koda ya cuda gashin shi ya zuba wannan ba daukan shi daga cikin ya aikata ɗaya daga cikin mahzurati al-ihram abubuwan da aka haramta ga mai ihrami ya aikata kuma wankan yana iya yiwa janaba ce ta kawa shi almatsayin shi na mai ihrami ko kuma tana yiwa yana nema ne ya ji sanyi ko wani abu makamancin haka kidan duka an ba wa mutum halak ya yi wanka ya wanke kanshi a lokacin da ya dauki ihrami kuma hadisin idan muka dauka farkon shi zan mu gani yana karantar da mu halaccin yin munazara tsakanin wani yana da ilimin da zai yi munazara da shi da dan uwan shi wanda yana da ilimin shi ma ya yi munazara amma dai ya kasance a cikin matsaloli wanda ake iya ijtihadi wanda kuma da akwai sabani a cikin su kuma da kasadin da niyyar idan an yi munazara nan za a samu matsaya guda wanda ita ce gaskiya amma dai idan ya kasance babu dalilin haka hakika haramun ne yin jahiliya kuma ya kasance a cikin masail ne wanda ana iya ijtihadi a cikin su duk wata mas'ala wanda take aqidiyya wanda bangaren aqida ne wannan babu fage na azo ayi jahiliya a cikin ta ko azo ayi munazara a cikin ta hatta da Imam Ahmad bin Hanbali daga cikin usul asali na ahlus sunna yana zarawa yake cewa haramun ne ga ahlus sunna ya kasance yana jahiliya akan mas'aloli na aqida
wani haramun ne ga dukkan wani ahlus sunna wanda suke haka sune yan bid'a sune asha'ira da mu'tazila da jahamiyya da sauransu sannan kuma hadisi idan muka diba zan mu gani yana karantar da mu daukan labarin mutun daya akan mas'ala ta addini al-khabaru wahid idan aka ce khabaru wahid shi shine labarin da mutun daya ya rawaito shi ya yada mana shi muka dauka daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama nan me yake tabbatar mana zan mu gani Abdullah ibn Unay ya tafi shi kadai aka tura ai su suna nan zamne shi kadai aka tura ya tafi ya shiyo labarin ya kawo musu kuma Abu Ayyub al-Ansari shi kadai ya ji daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma dalilai akan haka suna da yawa kamar hadisin Mu'az bin Jabal lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tura shi zuwa garin Yaman ai kun ga shi kadai aka tura kuma ɗan Yaman suka dauki labarin shi kuma abin da ya karantar da su ya zo ya ba mu labarin innaka ta'ti qawman min ahli alkitabi fa awwal ma tad'uhum ilayhi shahadatu an la ilaha illallah hazuwa karshen hadisi kina wannan shi yake nuna mana lalle daukan ana daukan labarin mutun daya sabanin mu'tazila da sauransu wanda ahlu yan bid'a wanda suna inkarin daukan hadisin mutun daya kuma ahlus sunna a matsayin mu muna daukan labarin mutun daya hadisi idan mutun daya rawaito shi hakika muna rike shi kuma ya kasance mana hujja ga kan al'amurran mu na addini kuma idan muka dauka idan muka diba zan mu gani hadisin yana karantar da mu dawowa akan fatawa gashi na miswar yayi fatawa akan yayi ijtihadi yayi fatawa akan abin da yake gani daidai ne nihayatan ya dawo akan waccan fatawa ya dauki fatawa Abdullah ibn Abbas akan bi ihrami yana iya yin wanka ya wanki kanshi sannan kuma idan muka diba hadisin zan mu gani lalle yana karantar da mu halaccin yin sallama ga wanda yake wanka ko wanda yake arwalla wanda yake wanka ko wanda yake arwalla kuma kuna iya hira tare da shi a lokacin sabana a gargajiyance a ce mutai idan ya shiga ba haya idan ya shiga ban daki baya magana baya amsa sallama baya kaza idan ya kasance kuma fa wada mafi rinjaye ta malumai idan ya kasance mutun yana bayan gari ko yana fitsari wannan shine aka haramta ko aka karhanta mutun ya amsa sallama ko yayi hira a cikin wannan matsayin da yake amma dai idan ya kasance arwallaci mutun yake ko kuma yana wanka ne a wani yazo ya mai magana ko ya mai sallama yana iya amsawa su yi abin da ya kamata haka lokacin da mutun yake karanta alqur'ani mutun yana iya yin yana ana iya mai sallama idan ya kai karshen aya ya tsaya ya amsa sallama sannan yi auziya ya ci gaba da karatun shi kasancewar ya zo da wani abin da bai cikin alqur'ani yayi shi a cikin karatun shi na alqur'ani kenan zai sabanta da auziya kuma ya ci gaba da karatun shi hatta da mutai idan yana salla idan aka mai sallama yana iya amsawa amma dai amsawa ya kasance da ishara kamar yadda aka samu hadisi ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sahabbai yana salla sun mai sallama da suka mai sallama ya daga musu hannu kuma ya ci gaba da sallar shi bata bata mai sallama sannan kuma idan muka diba hadisin zan muga hadisin yana karantar da mu mustahabbancin sha makancewa ko sutura lokacin da mutun yake yin wanka ana san haka duk dan mutun kai bayyana da al'aurar shi ga madawar su haka kuma idan muka diba hadisin yana karantar da mu halaccin neman taimako wani ya kama maka lokacin da kake arwalla ko kuma lokacin da kake yin wanka ya kasance amma dai da sutura tsankaninku lokacin da yake wanka kamar yadda muka samu hadisi can baya da makaranta hadisin Bilal wanda yake ba mu labarin yana zubawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ruwa yayi arwalla kuma suna tare ruwan idan manzon Allah ya kare ruwan sannan sai hudo sahabbai su dauki tabarruki su dauki albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma wannan abu ne wanda da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kada yake banta duk wani wanda zai ce a bari in yi arwalla idan na gama arwalla su wani su dauka su dai su shahi tabarruki wannan wallahi tallahi sun aikata shirka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kada yake banta da wannan abu ko wani kakin shi ko wannan mutun ya towa miyau ka gani mutane suna dauka suna wannan ko kuma mutun ya surunga meka kawuna ana shafa musu duka wannan abu ne wanda bai dace ba shirka ce wannan Allah kiyaye mu sannan kuma idan muka diba hadisin zan mu gani yana karantar da mu haka lalle
lalle tambayar da ai Abdullah ibn Abbas ya tura ayiwa Abu Ayyub al-Ansari wai ba yana nihin ba ya kore miswar bane ba yana nihin ya fa'idantar da miswar da ilimi kuma a barwa wanda suke bayar wannan ilimin kamar yadda muka samu gashi nan gardamar da suka yi ko kuma jayayya sabarin da suka samu da shi da miswar ya kawo mun fa'idantu da wani ilimi wanda Abu Ayyub al-Ansari kada yake banta da shi gashi nan mun same shi a garabarsa Allah da tar da Allahu a'lam sai hadisi na gaba ko babi na gaba mallam yake cewa babu fasul hajji ila al-umra babi wanda zai mana bayani akan yanke ko lalata niyyar aikin hajji zuwa ga umra lalata niyyar aikin hajji ko aikin hajjin da karan kanshi zuwa ga umra mun sani a cikin nau'ika na daga hajji anwa'ul manasik muna da guda uku da kwai tamattu da kwai ifrad da kwai qiran tamattu shi shine mutum ya dauki niyyar yin aikin umara idan ya zo yayi aikin umara zai warware ihramin shi sai kwana na 8 yawmut tarwiya ya huto daga inda yake a cikin garin makka in otel ne in gida ne ya huto daga nan ya tafi kwana a ina a muzdalifa wannan shine ake kiran shi tamattu qiran shi shine mutum ya koro hadayar shi ya zo wurin ihrami wurin miƙati ya yi niyyar labbaika Allahumma umratan wa hajjan na yi niyyar yin aikin umara da aikin hajji tare idan mutum ya shigo garin makka zai yi tawafi ya yi sa'ai bainar safa wal marwa ya ci gaba ya zamana da ihramin shi har sai ya gama aikin hajji wannan shi ne ake kira ihrami ifradi kuma shi shine mutum yake banta da aikin hajji kadai na shigo labbaika allahumma hajjan a bakin miqati nayi niyyar aikin hajji idan nazo aikin hajjin kadai zan yi in juya baya in koma daga inda na fito wannan yake nuna mana lalle ana iya warware wannan aikin na tamattu maimakon mutum ya zo da niyyar zai yi ƙirani kamar yadda muka samu sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dukkan sun dauki niyyar da manzo Allah ya dauka shine yin ƙirani za su yi aikin umara tare da aikin hajji amma dai lokacin da suka iso manzo Allah ya ce musu wanda bai koro hadayar shi ba kamar hadisi na baya da muka karanta wanda bai koro hadayar shi ba to ya tafi yayin aikin umara ya warware sannan rana ta 8 ya tashi kuma da niyyar aikin hajji to shine waɗannan wanda suka yi suke da niyyar aikin hajji to su warware niyyar su ta aikin hajji su tai su umara shine mallam yake karantar da mu wannan babin zai mana bayani akan warware niyya lalata niyyar aikin hajji zuwa ga umara kamar aikin hajji ka koma umara shine mallam yace al hadithul khamis wa 30 ba'da al 200 hadisi na 235 عن جابر بن عبد الله قال أهل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة وقدم علي من اليمن فقال أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة فيطوفوا ثم يقصروا ويحلوا إلا من كان معه الحدي فقالوا ننطلق الى منى وذكر احدنا يقطر فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو استقبلت من امري ما استدبرت ما اهديت ولولا ان معي الهدايا لاحللت وحارت عائشه رضي الله عنها فنسكت المناسك كلها غير انها لم تطف بالبيت فلما اهرت وطافت بالبيت قالت يا رسول الله تنطلقون بحج وعمرة وأنطلق بحج فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج وأن حديث إمام البخاري يوتر رشيئت كتاب الحج باب تقضي الحائد المناسك كلها إلا الطواف بالبيت وإذا سعى عليها غير وضوء بين الصفا والمروة babi ne wanda yake mana bayani ga mace mai haida idan ta zo aikin hajji haida ta kama ta me za ta aiwatar za ta yi aikin hajjin ta dukkan shi za ta yi komi ta tayi Muzdalifa ta yi Mina ta tayi ta tsaya a Arafa ta tayi ta kwana a Mina ko sannan ta zo ta yi yanka ta yi jiwa ta yi komi banda tawafi idan muka wannan shine babin da Imam Bukhari yayi juz'i na biyu shahi na 152 hadisi mai lamba ta 1651 haka shi ba Imam Muslim ya hutar da hadisi a cikin dantacce littafin shatin kitabul hajj babu bayani wujuhul ihram babu wanda yake mana bayani akan huskokin yin ihrami juz'i na 4 hadisi shahi na 30 hadisi mai lamba ta 1213 hadisi ne wanda aka samu shi daga Jabir bin Abdullah yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa a hallan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama wa ashabuhu bil hajj manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya dau niyya da shi da sahabbai shi ne yin aikin hajji tun daga ida tun daga zulhulaifa miqatin mutaren garin madina walaysa ma'a ahadin minhum hadayun ghayru nabiy sallallahu alaihi wa sallama wa talaha tarada sahabban a cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama babu wanda ya koro hadayen shi banda shi manzo Allah da Talha bin Ubaydillah su kadai suka koro hadayen su wa qadima aliyun min al-yaman kamar yanda can sati da ya gabata muka yi bayani aliyu hajjin bankwanan manzo Allah daga Yaman shi ya huto shine nan Jabir bin Abdullah yake tabbatar mana aliyu ya huto daga garin Yaman kina aina ya dauki miqatin shi a yalamlam ali ya dauki miqatin shi shine miqatin mutanen garin Yaman ali ya dauko miqatin shi daga garin Yaman daga yalamlam ya huto daga garin Yaman ya dauki miqati anan yalamlam faqala lokacin da yazo daukan miqatin shi lokacin da yazo daukan niyya ta yin aikin hajjin shi yake cewa ahlaltu bima ahalla bihi annabi sallallahu alaihi wasallama to ni dai ban san ba abinda manzo Allah yayi ba amma dai na dau niyyar yin aikin hajji irin yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya dau niyya in manzo Allah in umara da hajji zai yi to ni ma na dau niyyar umara da hajji in manzo Allah in hajji kada ya dauka ni ma na dau niyyar aikin hajji shine yake cewa ahlaltu bima ahalla bihi annabi sallallahu alaihi wasallama nayi ihrami na dau niyya kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dau niyya abinda zai yi ni ma shi zana aikata fa amara annabi sallallahu alaihi wasallama ashabu lokacin da suka shigo garin makka manzon Allah mai tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi sai ya umurci sahabban shi an yaj'aluha umratan da su sanya wannan niyyar da suka dauko ta aikin hajji su maida ta umra kina wannan shi yake nuna mana an warware wancan niyyar da akai an yi fasakh inda an lalata niyyar aikin hajji an maida ta umra shine nan umurnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na su aiwatar da umra su bar aikin hajji yake cewa abinda za su yi fayadufu sai su dai su yi tawafi sun mai yuqassiru sannan su yi saisaye sai aske kansu wa yuhillu su warware ihramansu su aje kayansu wanda suka dauka wannan niyyar tasu wannan kayan da suka dauka su aje su kenan za su duk abinda yake haramun ne a gare su na mai ihrami baya aikatawa idan sun saisaye sun yi aski za su dawo su sanya kayansu su yi mu'amala su kwanta da iyalansu su yi duk abin da ya dace wanda bai da ihrami ya aikata yace illa man kana ma'ahu al-hadi sai dai wanda ya koro hadayen shi kuma a cikin sahabbai da shi manzo Allah da Talha su kadai suka koro hadayen su kenan dukkan sauran sahabbai wurin dubu 40 dukkan su za su dai su yi aikin umara idan suka yi tawafi suka yi sa'i suka yi aski za su warware za su kunce ihramin su su yi mu'amala irin yadda ake yi ta yau da gobe sai kwana na 8 yawmut tarwiya a lokacin nan mutum zai bai da ihramin shi daga inda yake kuma ya soma aikin hajji yake cewa to wannan shine umarnin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a lokacin da manzo Allah yayi wannan magana abin sai yayi wa mutane da yawa daga cikin sahabbai yauni to ga mu nan mun zo aikin hajji tunda manzo Allah ya shigo garin makka a kwana na 4 na daga watan zulhijja manzo Allah ya shigo garin makka kire yanzu ayini guda mu tahimmi mi umara idan mun yi umara mu koma mu ci gaba da al'amarin mu kuma manzo Allah kuma shi bai warware ihramin shi ba sabida ya koro hadayen shi bi warware ba amma dai mu ga mun warware ihramin ko mu ci gaba da sha'anin mu irin yadda muka saba kamar muna cikin gida a wannan abin sai girmamawa ansu sai suke cewa nan qaliqu ila mina wa zakaru ahduna yaqdur yanzu zamu huta da garin makka a kwana na 8 kuma gaban dayan mu yana zubar da mani kiran suna kiraya ce muna da janaba tunda ai an ba mu damar idan muka warware ihramin mu tara da mu da iyallan mu kiran wannan idan muka tara da iyallan mu ga janaba tare da mu kuma haka kurum mu ci gaba da aikin hajji wannan abin ya girmame su manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ji haka fa balagha annabiyyu sallallahu alaihi wasallama wannan abin da suke fada sai ya cimma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tunda suna gani abu ne wanda kamar bai dace ba mun huto aikin hajji an ce mana mu yi umara kuma aikin hajjin kuma zamu kinan mu zamuna da daidai ihramin mu kan mu tahimmi wani abu wanda zai bata mana niyyar mu ya bata mana aikin mu shine wannan abin suke da suka yi tawilin shi su ma suka sanya shi a cikin kawunan su kuma wannan abin ya ci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya isarwa manzo Allah sai yake cewa law istaqbaltu min amri mastadbartu da ina iya komawa baya ba dan na gabatar da wani abu daga cikin al'amari na ba ai ma da na koma baya abin da yake so ya bayyana da baya tana iya komawa da gaba tana iya koma baya yace ma a hadaitu ni ma da ban koro hadayata ba kinin shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ba dan ya koro hadayen shi ba shi ma da yayi irin nasu sabida kinin wannan shi yake nuna mana kamar baya da muka karanta mas'ala ta malumai wanda suke gani da tamattu'i da kirani wanne ne yayi fadala sun kawo hujja da wannan hadar ta manzon Allah ni ma da baya tana iya komawa gaba ni ma da bunkoro hadayata ba da nayi tamattu'i da nayi aiki na umara in na gama aiki na umara in warware ihrami na in yi mu'amala da iyallai na in cire horci na in yi duk abin da ya kamata in yi sannan kuma rana ta 8 in yi niyyar aikin hajji in ta yi kwana a Mina shine nan manzo Allah yake cewa da baya tana iya komawa da gaba tana iya komawa baya kinan da ana iya yin tariyan baya ni ma da ban koro hadayata ba walaula anna ma'iy alhadaya la ahlaltu in ba dan na koro hadayata ba ina da hadaya ga taran tare da ni ita ni ma da na warware ihrami ga da na hudda ihrami na nayi abinda mazamin gida yake iya yi yake cewa wa hadata Aisha radhiyallahu anha an zo aikin haji sai ga uwan mu ne tayi haida ta kama ta fa nasakat almanasik kullaha Aisha sai tayi aikin haji dukkan aikin hajjin da mai haji yake iya yi ita ma hira ta aikata ghayra annaha lam tatuff fil baiti sai dai Aisha ba ta yi tawafi ba kinan wannan duk wanda ta shigo ta zo aikin haji wannan larura ta kamata to hakika zanta yi duk abinda mai aikin haji zai yi kurum tawafi ne kadai ba ta yi ba yaushe zata yi tawafin ta lokacin da ta gama haidarta zata dawo cikin masallaci ta yi tawafin ta shi ma wannan malamai suna sun yi ta bayani akan illar da ta sanya aka hana ta yin tawafi gaba za mu gani yake cewa falamma qahurat yayin da ta yi tsarki wa tafat bil baiti ta yi tawafi kiran ta cika aikin ta na haji qalat sai ta ce wa manzo Allah ya rasulullah ya ma'aikin Allah tanqaliquna bihajjin wa umara za ku koma gida kun yi aikin haji kuma kun yi aikin umara wa anqaliqu bihajjin ni kuma zan koma gida da aikin haji kadai manzo Allah tana nema a diba mata siya al'amarin ta kowa ya zo ya yi aikin haji da umara amma dai ni kuma na an zo tare da ni kuma na yi aikin haji kadai ban yi umara ba fa amara Abdurrahman bin Abi Bakr a lokacin nan manzo Allah sai ya umurci Abdurrahman bin Abi Bakr dan uwanta dan Abu Bakr Abdurrahman an yakhruja ma'aha ila at-tan'im da ya huta da ita zuwa wajen ihrami wajen haram at-tan'im wani wuri ne wanda yake baya cikin harami idan muka duba zan mu gani da kai harami inda aka zagaye a cikin garin Makka daga nan zuwa can dukkan shi harami ne at-tan'im kuma wuri ne wanda baya cikin harami kinan manzo Allah sai ya umurci Abdurrahman bin Abi Bakar da ya tafi tare da Aisha zuwa ga wannan wurin at-tan'im fa'tamarat bil hajj sai ta dau niyyar yin aikin sai ta dau sai sai fa'tamarat ba'da al hajj sai ta dau niyyar yin aikin umara ta dawo cikin garin garin makka ta yi aikin da umara kenan ita ma ta samu garaba sa guda biyu ta yi aikin hajji ta yi aikin umara wannan kalkashin shi da kai masaloli wanda insha Allah da lokaci zan mu dan tattauna ka dan kida idan muka diba hadisin zan mu gani yana karantar da mu lalle manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya dau niyya aikin shi na hajji tare da shi da kai hadayin shi kuma lalle koro hadaya jaiz halaka ne kamar yanda hadisan da muka karanta can baya kuma mafi yawa daga cikin sahabbai mun gani ba su koro ba sahabbai wurin 40,000 suka zo wannan aikin din na aikin hajjin ban kwanan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk da kasancewa ban san adadin da suka huto tare da manzo Allah daga garin Madina ba amma dai a cikin su babu wanda ya koro hadayen shi sai manzo Allah sai Abu Talha sai Talha bin Ubaydillah kuma wannan hadisi idan muka diba zan mu gani yana karantar da mu halaccin allaka niyyar yin aikin haji niyyar yin ihrami ga niyyar wani kamar yanda Ali ibn Abi Talib yace yayi niyya ga abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi niyyar yin aikin shi kenan in gamawa yayi haji umara da hajja da aikin haji ya hada shi ma za a yi haka kuma zan mu gani hadisin yana karantar da mu mahallu shahid shine lalle ana warware niyya idan an shigo nan harami duk da kasancewa ita ma mas'ala ce wanda malamai suka yi suke da sabani shin khasu ni ake bance ne da sabon manzo Allah ko kuma hatta da mu muna iya shigowa garin makka warware niyya mu lalata waccan niyyar da muka yi ta aikin hajji mu da ta umara wannan misalin zan mu diba ta gaba insha Allah kuma hadisin yana karantar da mu duk wanda ya koro hadayen shi hakika baya iya warware ihramin shi daga lokacin da ya shigo garin makka haka zai zama har sai rana ta 10 ranar yanka a lokacin da zai warware ihramin shi sai ya gama aikin shi na hajji kuma idan muka leka hadisin zan mu gani lalle yana karantar da mu halaccin gurin wani abu wanda ya huce mutum kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake gurin da baya da za a iya koma baya shi ma da ya dauko niyyar yin tamattu'i saboda duk abin da yake da maslaha a cikin addini ko ga mujtama ko ga al'umma lalle a ringa gurin ana so mutum ya yi gurin komawa baya duk ya samu wannan alherin da yake cikin shi kuma idan muka diba hadisin zan mu gani yana karantar da mu halaccin aikin mai haida mai haida za ta iya yin aikin ta haka ita ma mai nifasi dukkan su hukuncin su daya mai biki da ita da mai haida dukkan su za su yi aikin hajji sai dai kurum abinda aka hana su lokacin da suke da haida shine yin tawafi idan ya huce kuma suna iya dawowa su yi tawafin su aikin su ya cika kuma hadisi idan muka diba kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ma Aisha rangobi halaccin yin umara bayan an gama aikin hajji wannan masala idan muka dauka zan mu gani ta sha bamban da tamattu'i ana fara yin umara sannan ayi mi sannan ayi aikin hajji ita kuma wannan abin da aka yi wa Aisha shine hede ta gama aikin ta na hajji sannan ta koma ta dauko niyya sannan ta dawo wajen ihram wajen haram shi kuma dan me yasa ya sabi da shi ake umara dukkan shi ana yin shi ne a cikin harami kenan abinda ake so idan za a dauka sai an koma waje an dau niyya sannan a dawo kuma wannan abu ne wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake banci Aisha kadai ba a sannan ta shawo bayan ita Aisha ba ta dawowa ba ta yi irin haka ba kuma ba a samu ba daga cikin sahabbai ba wani ya aikata haka irin abubuwan kuma da mutanen mu mafi yawa suke aikatawa zaka gani mutun ya tafi wuri makuraci ya dau niyyar yin ifradi ba don komi ba fa diddan kai yi hadaya yana ganin zata ci mai kuɗi sai ya dau niyyar yin ifradi yin niyyar yin aikin hajji kadai shi kuma wanda yazo da niyyar yin aikin hajji kadai babu wata hadaya akan shi amma dai wanda ya tamattu tilasi yayi hadaya haka wanda ya kirani shi ma yayi hadaya amma dai kasancewar gudun kai hadaya sai yazo da ifradi yin aikin hajji kadai idan ya shigo garin makka an gama aikin hajji sai ya biya mai mota ya hudda shi wajen harami idan ya hudda shi wajen harami sai ya dawo yayi aikin umara wannan yana daga cikin abubuwa wanda suke haramu kasancewar da kwai maganganu na malamai da yawa akan haka. Imam Ibn Taymiyyah ya tafi akan lalle abin da yake daidai shi shine mutum idan ya gama aikin shi ya koma gidansu, idan ya koma gidansu sannan ya dauko niyyar umara ya dawo ya zo ya aikin umara. Amma dai babu hirar dan baya ya hadaya ba ya ce a'a wannan ma khususiyya ce wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wa Aisha yarda Allah shi tabbata a gare kasancewar tayi jajin kowa yayi ita mata yi ba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bance ta da dan uwan ta ya hutar da ita wajen harami ta dawo ta aikin kumara. Mafi yawa daga cikin mahajjantan mu suka gani suna aikata wannan abu. Shi kuma abu ne wanda bashi da asali ba bashi da asali a cikin addini, kasancewar mu fada mafi rinjaye shi shine an sannanta an kebanci Aisha yarda Allah shi tabbata a gare ta akan haka. Kuma ita ma Aisha bayan wannan aikin da ta yi ba a taba samun ta ba, ta koma ta aikata irin wannan damar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bata. Kuma idan muka diba hadisin zan magani lalle yana karantar da mu lalle idan za a yi ihrami za a dauki niyyar yin aikin umara labudda a dauke shi a wajen harami, saboda aikin umara ba aiki ne wanda ake yin shi dukkan shi a cikin harami. Idan ka zo nan kayi tawafi kayi sa kayi safa da marwa duk a cikin harami kake haka gama aikin ka. Kuma haka malamai dukkan su Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Shafi'i da shi ma Imam Ahmad bin Hanbal dukkan sun ta yi akan haka. Wallahu ta'ala a'lam. Sai mas'ala ta gaba akan lalle warware niyyar yin aikin hajji ko lalata niyyar yin aikin hajji a beda ta niyyar umara. Malamai dukkan malamai sun yi ijma'i akan haka. Lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya umurci sahabbai akan su warware niyyar su ta aikin hajji su meda ta aikin umara. Sai dai malamai kuma sun yi sabani shin wannan abu ya yake banta ne da sahabban manzon Allah wanda suka zo da shi Hajjatul Wada, ko kuma dukkan jama'a dukkan al'ummar manzon Allah suna cikin wannan rangwama? Mutum yana iya warware aikin shi na aikin hajji ya maida shi aikin umara. Misalin mutum ne ya dauko ikrami daga can da niyyar zai yi ikrami kuma bai koro ba hadayen shi ba, ita kuma wajibi ne mai kirani tilas sai ya koro hadayen shi. In daga nan garin zaka tashi zaka isa garin Makka, hakika sai ka koro hadayen ka daga nan daga inda kake. Kenan abai idan ya kasance haka kenan mutum sai hakura yi tabattun shi bayan ya gama a cin harami ya samu hadayen shi ya yanka. Yake suke cewa to idan mutum idan ya yi irin wannan niyyar shin yana iya warwarewa mutum ya dauko niyyar kirani amma dai tare da shi babu hadaya, ko kuma yayi niyyar yin aikin hajji ya shigo garin Makka ya gani a'a yana da lokacin da zai yi umara yana iya warware wannan niyyar, ko kuma wannan al'amarin ya ke banci ne da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Karkashin wannan mas'alar zan magani Imam Abu Hanifa da Malik da Imam Shafi'i sun tafi akan a'a wannan al'amarin ya ke banta ne da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a shekara ta tara ta hajjin bankwanan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, wani bai cikin wannan gara ba san. Sai dai Imam Ahmad bin Hanbal da Dawud az-Zahiri sun ce akan a'a wannan al'amarin dukkan al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suna cikin shi. Yau ka shiga garin Makka, idan ka shiga da niyyar aikin hajji kaga kana iyawa kai umara, kana iya warware waccan niyyar ka lalata waccan niyyar kai aikin ka da umara. Kuma wannan fatawa ce ta Abdullah ibn Abbas da Abu Musa al-Ash'ari da sauran sahabbai. Hakika an samu hadisi mutawatiri akan wannan mas'alar. Lalle wannan abu ne wanda akan abu ne wanda dama ce akan dukkan al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Shi Imam Malik da Imam Abu Hanifa da Imam Shafi'i sun kawo hujja da wani hadisin Abi Zar bin Ghifari da hadisin Muslim, yake cewa hadisi ne wanda Imam Abu Dawud ya hutar da shi, kuma Imam Al-Albani ya inganta shi a sunan abi a sahih wa da'if sunan abi Dawud. Duk da kasancewar wasu malamai sun da ya akan sahihul mauqufun ne hadisin, yake cewa lam yakun zalika illa lirakib alladhina kanu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallama. An tambayi Abi Zar bin Ghifari ake cewa yane ne mas'alar warware lalata niyyar aikin hajji a maida shi aikin umara yake cewa ai wannan bai kasance ba he akan waɗanda suka taho tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka zo aikin hajji tare da shi haka shi ma da koyi riwaya ta Imam Muslim yake cewa mut'atun kanat mut'atun fil hajji li ashabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan ai an bawa sahabban manzon Allah wanda suka zo tare da shi hajji kadai wannan aka ba su dama sun kawo hujja da wannan kuma da kai hadisin Bilal Bilal bin al-Haris shi ma yake cewa ya tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama shin lalata niyyar aikin hajji a maida ta umara shin wannan al'amarin namu ne kadai sahabbanka ko kuma dukkan al'ummarka tana ciki manzo Allah yake ce me a wannan dukkan shi a kebance yake da ku kadai sahabbaina ba dukkan al'ummata ba kuma wannan hadisi hadisin shi ma hadisi ne wanda Imam Muslim ya hutar da shi hadisi mai lamba ta 326 karkashin haka zan mu gani lalle wannan yana tabbatar mana su sun tafi akan abinda warware ko lalata niyyar aikin hajji a maida ta umara yake bantu ne da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai su kuma wayannan Imam Ahmad da Abi Dawud az-Zahiri sun tafi akan lalle sun kawo hujja akan hadisi wanda yake mutawatir wanda aka samu shi a wurin sama da sahabbai guda 10 wanda suka rawaito hadisin daga cikin su da kai hadisin Jabir bin Abdullah wanda muka karanta da kai hadisin Saraqah bin Malik da kai hadisin Abi Sa'id al-Khudri da Ali bin Abi Talib da Abdullah bin Abbas da Anas da Ibn Umar da Rabi' bin Samara da Barra bin Azib da Abi Musa da Aisha da Fatima da Hafsa da Asma binti Abi Bakar da wa'ansun su wanda suka rawaito lalle wannan abun ya hada dukkan al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga cikin hadisin da kai hadisin Jabir wanda muka karanta kuma da kai riwaya Ahmad bin Hanbal wanda Salma bin Shaybi yazo yake tambaye shi yake cewa lalle Imam Malik al'amarin ka komi mai kyau ne komi kana dacewa da koyin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace sai dai abu ɗaya lakkam wanda ka sha bamban yace menene kuma ya Shaybi yake cewa ai abin da ka sha bamban shi shine warware niyya ko lalata niyya aikin hajji a maida ta umara wannan abin shi shine sahabbai sun yi can kai kuma kai ka zo ka ce kaza yace amma dai in ban da haka al'amarin ka komi mai kyau ne tare da sahabban manzon Allah kake tafiya Imam Ahmad bin Hanbal yake cewa shin ni da ina tunanin ka kai da mai hankali ne ashe kai wasa kare ne yake cewa ina da hadisi sama da 18 wanda dukkan su hadisi ne ingantattu dukkan su suna bayani akan warware niyya ko lalata niyyar aikin hajji a maida ta umara a maida ta aikin umara yake cewa kalkashin haka zan baka daga cikin jazano mai hadisin hadisin Jabir bin Abdullah hadisin Abdullah bin Abbas kuma da hadisin Sa'id bin Abi Sa'id al-Khudri wanda Imam Muslim ya hutar da shi inda suke bayani suke cewa lokacin da muka gabato garin Makka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarce mu da mu warware mu lalata niyyar mu ta aikin hajji a maida ta umara ga wanda ya koro hadayen shi sai dai ga wanda ya koro hadayen shi kina wanda ya koro hadayen shi zai zamana ba ya warware ni ya shi ba zai zamana yayi aikin umara ya ci gaba har sai ya gama aikin shi da haji amma dai wanda bai koro hadayen shi ba zai zamana zai warware ni ya shi har sai lokacin yawmu tarwiya rana ta 8 sannan su tahi garin Madina su tahi garin Mina afwan yake cewa kuma dukkan wannan abu ne wanda aka baiwa al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dama akan haka hadisi suna da yawa karkashin haka wada dai mafi rinjaye shi shine lalle ana warware ana lalata niyyar aikin yin haji a maida ta umara lokacin da mutun ya shigo garin Makka kuma karkashin haka shine hadisin da muka karanta hadisin Jabir bin Abdullah ya isar mana kuma ga hadisi mutawatirai wanda aka samu daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai hadisi na gaba hadisi na 236 qala yake cewa an Jabir bin Abdullah radiyallahu anhu qala qadimna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wa nahnu naqulu labbaika bil hajji fa amarna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama faj'alnaha umratan wannan hadisi Imam al-Bukhari ya hutar da shi a cikin kitabul hajj babu man lubbiya bil hajji wa sammahu babu wanda ya talbiya ya amsa kira da aikin haji kuma ya kiraya labbaik allahumma hajjan ko kuma labbaik allahumma umratan. Idan muka diba juz'i na biyu shahi na 143 hadisi mai lamba ta 1570 haka shi ma imam muslim ya hutar da shi a cikin kitabul hajj babu bayanin wujuhul ihram babu wanda yake mana bayani akan huskokin daukan haramin. Juz'i na hudu shahi na 36 hadisi mai lamba ta 1313 hadisi ne wanda aka samu shi Jabir bin Abdullah wanda ya rasu a shekara ta 68 da hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa qadimna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama mun gabato garin Makka ko mun shigo garin Makka tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa nahnu naqulu kuma mun muna cewa labbaika bil hajji ubangiji mun dau niyyar mun amsa kira da aikin din da yin aikin hajji mun amsa kira da yi aikata aikin hajji. Fa amarana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yace sai manzon Allah mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi ya umurce mu faj'alnaha umratan sai muka bida ta aikin umara. Kin wannan shi ke nuna mana lalle ana fasakh in waccan niyyar ta aikin hajji a bida ta yin aikin umara. Sai hadisi na gaba alhadisu 37 ba'da al-mi'atayn hadisi na 237 wala yake cewa an Abdullah ibn Abbas radiyallahu عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه سبيحة رابعة من ذي الحجة مهلين بالحج فأمرهم أن يجعلوها عمرة فقال يا رسول الله أي الحل؟ قال الحل كله. وانا حديث إمام البخاري يهتر الشيئة كتاب الحج باب التمتع والإفراد والإقرار والإفراد بالحج باب يوديك من بياني أكي nau'ika guda uku na aikin hajji tamattu'i da ifradi da qirani. Juz'i na biyu shahi na 142 hadisi mai lamba ta 1564 haka shi ma Imam Muslim ya hutar da hadisi a cikin kitabul hajj babu jawazul umrati fi ashhuril hajj babu wanda yake mana bayani akan halaccin yin umara a cikin watanni na aikin hajji. Juz'i na hudu shahi na 56 hadisi mai lamba ta 1240 hadisi ne wanda aka samu shi Abdullah ibn Abbas yarda Allah shi tabbata a gare su da shi da ma'ahin shi Abbas. Abdullah ibn Abbas ya mutu shekara ta 67 hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa qadima rasulullah sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah mai tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi ya gabato garin Makka wa ashabuhu tare da sahabban shi sabihata rabi'atin min zil hijja wayewar gari ta kwana na hudu na watan zil hijja wannan ita ce ranar da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya shigo garin Makka dan aikin shi na hajji na ban kwana yake cewa muhillina bil hajji lokacin da suka shigo dukkan shi da shi da sahabban manzo da shi da sahabban nashi dukkan su suna dauke da niyyar yin aikin hajji. Fa amarahum an yaj'aluha umara sai manzo Allah mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi umurce su da su warware su lalata niyyar aikin yin hajjin su su mai da ta umara gasuwa ga wanda bai koro hadayar shi ba. Kina wannan shi ne umarnin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi wannan kinan shi ke nuna mana lalle ana fasakh in niyyar yin aikin hajji a maida ta umara. A lokacin nan faqalu sai sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah ayyul hilu wani irin ihlali kake cewa ni idan mun gama aikin mu na umara mu warware kayan mu hudda kayan mu to wani irin guddawa kake cewa ni kurmu hudda mu cire tuhayin mu mai da tuhayin mu na gida mu aje ihramin mu mu tahi mu tara da iyallan mu ko kuma wanne miye kake nihi ya kai manzo Allah. A lokacin nan manzo Allah ya ce musu alhilu kullu ina nihin idan ka gama aikin ka na umara ka aske kanka ka warware ihramin ka duka ka tayi kai aikin ka duk aikin da yake halaka a gare ka lokacin da kake zaman gida ka tayi ka aikata shi. Inone shi ke nuna mana lalle lokacin da mutun yayi ya dau niyyar tamattu'i ya gama aikin shi na umara zai cire kayan shi zai tafi ya tara da iyallan shi zai yi duk abin da ya dace yayi yayi aski yayi komi duk abin da yake yana iya a cikin garin su zai yi shi a cikin garin Makka sai kwana na 8 ya tafi kwana a garin Makka shikenan ya fara aikin ya fara aikin umara ya fara aikin shi na haji shine yawmut tarwiya wallahu ta'ala a'lam
sai hadisi na gaba daga shi sai wa tsaya shine karshen hadisi na gaba yake cewa al hadisu samin wa salasun ba'da al mi'atayn hadisi na 238 أن عروة بن الزبير قال سئل أسامة بن زيد وأنا جالس كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حين دفع فقال كان يسير العنق فإذا وجد فجوة نص العنق انبساط السير والنص فوق ذلك وأن حديث الإمام البخاري يهتر شيء أتكين قد تتلتين شيء أتكين كتاب الحج باب السير إذا دفع من عرفة babi wanda yake mana bayani akan tahiyya da ake yi lokacin da aka fito daga Arafa idan an fito daga Arafa ana huskantar ina ana huskantar Muzdalifa ga irin yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake tahiyya juz'i na biyu shahi na 163 hadisi mai lamba ta 1666 haka shi ma Imam Muslim ya hudar shi a cikin kitabul hajj babul ifadati min arafat ila muzdalifa babi wanda yake mana bayani akan kwararowar mahazzata daga arafa zuwa nan muzdalifa didan subana juz'i na hudu shahi na 74 hadisi mai lamba ta 1256 hadisi ne wanda aka samu shi daga urwatu bin zubair بن الأوام بن خويلد بن أسيد القرشي الأسدي دن أسماء بنت أبي بكر أسماء بنت أبي بكر يا أبو بكر يا عائشة يرد الله اشتبت أغريتا عروة أنتني تابعين ينا لغتك من تابعي نا مال من فقهاء المدينة تابعي ونسكيد إلي مين فيه نتشنجر المدينة عروة بن الزبير يا متى شكرا تا تسعنده لغا هجر منزع الله صلى الله عليه وسلم مال مين يغسو إمام مالك يرد الله اشتبت أغريش إمام البخاري يا بانلا cikakken bayani akan shi a cikin tarihul kabir juz'i na 7 shahi na 31 haka shi ma Imam Zahabi a cikin taqribut tahzib shahi na 647 shi ma yayi cikakken bayani akan wane ne Urwatu bin Zubair qala yace su'ila Usamatu bin Zaid an tambaye Usama dan Zaid wanda ya mutu a shekara ta 54 hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dani ga Zaid bin Harisa maula ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabanni da shi ya dauke shi a matsayin da ake kiran shi da Zaid bin Muhammad maimakon a kiran shi da Zaid bin Harisa shine can ubangiji a cikin Ahzab ya saukar da aya ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin aka hada wani ya kira yi wani da su wani ya kirayi dan wani ba dan shi ba ida sunan shi wannan Usama bin Zaid ya kasance lokacin da manzo Allah ya huto daga garin Arafa yana kasancewar irin soyayya da take tsankanin shi da shi da baban shi haka kuma manzo Allah ya so dan shi shine Zaid bin Harisa shine kuma baban nashi shi shine wanda falamma qada Zaid minha wataran zawajnaka ha shine wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya armi matan shi bayan ya sake ta tace wanda aka arma armanta a saman bakwai shine nan kasancewar soyayya da take tsankanin su ya riki da ɗayan shi Usama irin soyayya da yake wa baban shi Zaid a lokacin da suka fito daga garin Arafa manzo Allah ya dora Zaid bayan abin hawan shi yana bayan manzo Allah haka suka shigo haka suka taso daga Arafa har suka iso garin Muzdalifa kenan shi cancanta da sanin yaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kwararo daga Arafa zuwa nan garin Muzdalifa shine nan aka tambaye shi ake cewa an tambaye Usama bin Zaid wa ana jalisu lokacin da aka tambaya shi Urwa yake bada labari ni ina zaune lokacin da aka zo aka tambaye Usama bin Zaid aka ce mai kaifa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yasiru hina dafa yaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake tahiyya lokacin da ya huto daga garin daga Arafa faqala sai yace kana yasiru al'anaka manzo Allah bi tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi yana tahiyya sassaka lokacin da ya huto a saman dabbar shi ni ina baya yana tahiyya sassaka al'anaku shi shine sassaka mutum ya ringa tahiyya sassaka yake cewa fa iza wajada sassaka ko sassaka ita ce
sauki sauki a to ba ita bace a hankali sando sando shine al'ana sando shine al'ana shine sando ne yake yake cewa ya kasance yana yin sando kina yana tahiya a hankali saboda daga ina ya huto daga wurin sha'irullahi ya huto wurin tseda dukkan ayyuka na Ubangiji ya huto kina ana so a same shi da nutsuwa ko ba tare da ya zalunci mutane ba akan tahiya yana tahiya yana bankanewa kuma idan yana tahiya ana cikin tunkoso mutun yace zai gaugawa hakika khushu'i zai huta tare da shi kuma idan yace yayi gudu zai manta abin da yake yi kenan shi ya sanya shi nan Usama yake cewa ya kasance manzon Allah da ya huto yana yin sando yake cewa fa iza wajada fajwatan idan ya samu sarari yace nassa a lokacin nan manzon Allah sai ya daga kafa sai ya sassaka wannan shi shine abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake kenan ga yanayin da manzon Allah yake hutawa wannan kenan hadisi idan muka diba zan mu gani yana karantar da mu irin yanda ake so idan mutun ya huto daga Arafa za ya isa Muzdalifa ya kasance an same shi da nutsuwa 100% kasancewar kamar yanda aka umurce mu lokacin da zamu huto masallaci alaikum bisakinati wal waqar a same ku da nutsuwa da ciko da dadi akan nutsuwa haka shi ba idan ka huto daga can zanwa Muzdalifa a same ka da nutsuwa ba mutum mai hayaniya ba mutum mai bangashe mutane ba kana sauri ba karasa ga mutane kai ta salimtan mutane kidan ka huto ne daga Allah zaka isa zuwa ga aikin Allah kidan ana so a same ka da nutsuwa a same ka da khushu'i shine dan zai Usama yake ba mu labari manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana yin sando yana tahiya a hankali lokacin da ake cikin cinkoso idan ya samu sarari yace to yana dan dan kafa yayi sassaka shi ba gudu bane me yake ba dindin a same shi da nutsuwa kasancewar lokaci ya sha kuma mun zo karshen babin zan mu tsaya a nan abinda muka karanta ne dai Allah babu ladan shi kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allah gafarta ma iyayenmu da kakanninmu Allah sanya wannan zaman da muka yi zamani wanda za mu koma irin shi a kalkashin inuwa da arshin shi Allah taimake mu duniya da lahira ya gafarta ma iyayenmu اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يزول من واليت ولا يعز من عليت تباركت ربنا وتعاليت سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك